Taranga sunan Na'ima ne muka zo barka ne ki mahaifiyar Na'ima ta ba shakka Jamila Jamsi da Marki ake ba shakka dokin haifi diyar ki lafiya da wasan barka kin haifi diyar ki Na'ima san ba ma shakka Jamila ta Allah ya raya yar ce albarka Hamisi Yasu Yusuf barka ni ne na zo barka Tahir jinjina nake yi a gare ka mahaifi ga Na'ima dole ne in gaishe ka Alhaji Tahir na da kyan hali ba na shakka kamar dai matar sa Jamila ita ma haka buri na yar ku Na'ima ta iyo albarka tunzamin sauti maganar ga ta manya ce tunzamin sauti Ki bana maje waje warki dan Jamila tace Jamsi ka sassauta ki dan a yanzu diji babban si domin naga Jamila tai adanta kamar amsi idan har ga Jamsi to fa ba a fadin nan si Jamila mai hakuri ce dukkan mata ta zarce Alhaji Tahir goda Allah dan kuwa ka dace shirin mata in banki bazan ce ka kauce domin halin Jamsi dukkan mata ta zarce Gida Jamsi dole na karsa gaishe ki ga irki Na'ima kyauta Allah ya baki Na'ima cika masakin ki Na'ima cika masakin ki Na'ima cika masakin ki ga gaisuwa ta gunka ka ina da gaishe ki bi ma'ana kakar Na'ima na amsa kiran ki Kaka alfarmar da zaki minci da ni danki ki dingai mini addu'a Allah tsare ni zamani hajiya amina na ya gaisuwa ta a gare ki hajiya talatin na ya gona gaishe ki hajiya kandan na ya gode kyawun halin ki yayi ga Na'ima yanzu zan samu gaida dan na zama dan dangi dan na zama dan dangi Alhaji mun kai lakwashi kana ya ba halinka Alhaji Kabir kai ma jinjina ta a gare ka Alhaji Kabir aran ma gaisuwa ta a gare ka Alhaji Musa aran ma jinjina ta a gare ka Alhaji Musa salu gaisuwa ta a gare ka Sani na Madina ci jinjina na yo gonka Ishaq na mami gaisuwar girma na yo gare ka Wani hayya kai ma ina ya wada ina kauna Jisdin Na'ima yanzu kuma na gaishe ku Anti Izzati jinjina nake yi a gare ki Anti Wasila gaisuwa nake yi a gare ki Anti Aisha shuwa ina yaba halinki Anti Bilki ke ma ina yin gaishe ki Anti Maimunan na yabo gun halinki Anti Hauwa na yabo gun halinki Anti Samira jinjina nake yi a gare ki Anti Turai gaisuwa nake yi a gare ki Anti Aisha umman Tahir na gaishe ki Anti Fatima umman Zahra na gaishe ki Yayye na Na'ima dole ne in gaishe ku Maryam na gaishe ki Fatima Tima gaishe ki na yabo yar kirki Isa nake ma ina yabo gun halinki Muhammad kai ma ina yabo gun halinka Mubarak kai ma ina yabo gun halinka Salima na gaishe ki Zahra'u na gaishe ki Sudais kai ma ina yabo gun halinka Hamisi Yasu Yusuf barka nan ne zan bar ku Ishaq ne ya kira ni yau ma na amsa na gode Rabbi ya bar kauna Sai wata rana Na ce sai wata rana